Jakada Richard Mills ya ce an tabbatar da samar da ingantattun tsare-tsare don ganin taimakon da hukumar USAID ke bayarwa ya kai ga waɗanda ake su. Mills ya ce an ayyana Boko Haram a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje tun a shekara 2013. Saboda haka zai wuya hukumar USAID ta yi wata alaƙa da su.
There's no friend of Nigeria that has been stronger in its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States.
Anan Mills yana cewa babu wani abokin Najeriya da yafi Amurka ƙarfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram. Mills ya ce babu wata shaida da ta nuna cewa hakan yana faruwa, kuma tabbas da a ce sun taɓa samun shaidar da aka gabatar wa Amurka cewa ana karkatar da kuɗaɗen hukumar zuwa Boko Haram, nan take za su yi bincike tare da abokansu na Najeriya, inji Jakada Mills. To sai dai, duk da wannan tabbaci da Jakada Mills ya bada, Majalisar Wakilai ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi da zai bincike kan wannan batun. Kamar yadda ɗan Majalisar Wakilai daga Yamal Tudeba ta jihar Gombe, Inuwa Garba, ya shaida mani.
Da ƙungiyoyi irin NGO da suke ƙasar nan da abubuwan da suke gudanarwa, wanda abun shi kansa abun a yi tambaya ne, domin irin biliyoyin da yake shigowa ƙasar nan daga 2022 zuwa 2024, wannan ƙungiya ta USAID ta shigo da kuɗi sama da naira biliyan 2 na dala da miliyan 700 Najeriya. Amma halin da ake ciki a yanzu, a wasu guraren da aka ce an shigo da kuɗin da taimaka mutane na gindin bishiya suna gudun hijira, wasu suna zaune a matsayin an kashe mazajensu, yara suna tare a matsayin marayu an kashe iyayensu, wasu suna zaune da nake miki magana na wasu basu karya ba, ba abinci, ba gurin kwana, ba makaranta, ba ruwan sha, ba hanya, ba hope. So don haka wannan zamu bi kamar yadda na kawo kuduri, kuma mu ga ina aka kwana. Na fito daga bangaren da ta sha wahala akan harkar rashin tsaro, musamman harkar Boko Haram wadda ta yi kaca-kaca da arewa maso gabacin Najeriya. Yanzu ta canja salo, ta koma arewa ta yamma. Gashi da yanzu abinda ake magana, ke kin sani, kowa ya sani cewa idan ka tafi Sokoto, Katsina, Zamfara, Kebbi, Kaduna da wasu bangarori da suka shafi arewa ta tsakiya da Niger, babu magana zaman lafiya kam, sai dai kale abun ya canja salo. Duk ƙasar da bata da tsaro, to bata da tattalin arziki, bata da ingantaccen ilimi, bata da ingantaccen harkar noma. So da zaran wannan abubuwa ba sa nan, to fa dukkan wata masifa Allah ya sauke ana tare da ita.
Jakada Richard Mills ya ce burin ƙasar Amurka shine ƙarfafa dangantaka tsakaninta da ƙasar Najeriya a fannoni daban-daban na rayuwa, domin ganin an samu ci gaba mai ɗorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.